Wagwan, it's my dub jam for mydubjam.com.
Hey yo, Phoenix, draw me that familiar beat, let me bounce on it. Yeah, let me bounce on it. I wanna pour some bass. Let's go.
Phoenix. Hear that?
Woo! Jerry Bold. Yes, Nico, man, you know what it is? It's my everything.
Yesu niko maina. Whoa, whoa, whoa. Yesu niko maina. Komaina. Yesu niko maina. Komaina. Yesu niko maina.
Yesu wa Yesu almasihu nake danka rayuwata. Da ba da gaskiya shi kadai ya san damuwata. Duk da dai adana san nayi wasa da baiwata. Amma yanzu gani a gaban sa dan narera ta shi ya sada kaddaran sa. Dan ya cice ni shedan kuma da wayau yazo dan ya cuce ni har da bani ƴan mata da kuɗi dan ya lallabe ni da abubuwa iri-iri dan ya jarabce ni. Shallah he must have forgotten that I was born a prophet. I was a prophet since when I was in belly, so I wonder what gave him the courage har ya kusance ni da alamun bai da labarin ina da danyen kai fa a duniyar zunubi. Yesu ne ya cice ni cikin kurkuku zunubi, shi yazo ya ziyarce ni da kowa ya guje ni, shi ya kusance ni har ya rungume ni, yace da ni dana so gare ni.
Yeah, 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 Yesu ne komai na. Whoa, 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 Yesu ne komai na. Komai na, Yesu ne komai na. Komai na. Yesu ne komai na.
Har in kana da Yesu to ai kana da komai. Wanda bayi da Yesu ai shi ko bayi da komai. To mu da sunan Yesu almasihu muke burga, dan ba a jan ruwa a rijiya in babu guga. Abin nufi in kana da Yesu ka more, duniya za ta takura ka sai dai ka jure. It's not easy to be a disciple of Christ, but without Christ no one can stand against the antichrist. Akwai aiki, akwai aiki dan ba maganar hutu har sai an gama yaki. I'm not talking about the physical fight, but I'm talking about the fight that will lead you to light. In da rai ba abinda ba a gani, sai dai in aka jure za a samu rawani. Bisharar Ubangiji a guna, ai gado ne dan da shi aka haifo ni. To lallai gado ne.
Yeah, 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 Yesu ne komai na. Whoa, 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 Yesu ne komai na. Komai na, Yesu ne komai na. Komai na, Yesu ne komai na.
Just in case, I'm Jerry Bowles, the Christ preacher. Yes, sir.